adam mama fin amarya suleiman farbe san waka an goyo Allah yayi ranar da muke tsan gani yau Allah ya nuna farin ciki a yau dukkanin jama'a na yin murna Suleiman farbe san maka yi auren sunna Sadiya Adam mama queen amarya ta gauna shi aure ne daga lokaci sai Allah ya bulla kai kira a kai na tsokaci iko sai Allah ka san sai rabon ka zaka ci kauce illa kyakkyawar ne ya kasa a zuci in kai sunna sannan a yau ita sunna tun manzo dan Abdullah sunnar sa ce muke yin koyi aure Sadiya Adam mama queen amarya Suleiman farbe san waka an goyo Allah yayi ka an goyo Allah yayi rayuwar ka a yanzu ta sauya kai ma ka haulayi matan da muke Allah ya baka ikon sauke nauyi Sadiya Adam mu kira ta queen amarya Sadiya mama queen Allah ya amsa mama queen zamanin amana Suleiman farbe san waka ne ango Sadiya Adam mama queen amarya baban ango mai kima ne bazan manta ba baba amace tani na gaida ka baban ango amace tani yau babbar rana momi 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 na gaida ki maman ango maman mace maryam tijani baba hamza kima ai ban manta ba gogora mati ke ma na gaida ki baba bara u gogo a ilkoro gogo iya walawa tana yin murna iyayen amarya kuma bazan ware ba baba malam adam baban amarya mama maryam babba inna tazo maman amarya ce tana yin murna innan mu hajiyan shamsiya ban manta ba anti ban ta momi safina suno yayyan amarya kuma ba zan mare ba babban yaya baban gida ko mare yaya basiru son yana yin murna yaya nasiru yaya bashir ka sunzo ka sunzo ki jamila anti hawa anti jamilan son tana yin murna maman hane maman siyama kawayan amarya ku taka yau babbar rana to ta fito da girgiza kulwa ta hawo da rusaya bai za ta na jujuyawa maman ni'ima maman shure kallon amarya yusuf fatima kallon amarya iye na ango ban taba ga kallon ango su ma suna yin murna suwaira tijani na gaida ke ya haya baba hamza yana yin murna abubakar tijani na gaida ka zubaida tijani tana yin murna Aisha baba hamza tana yin murna Saratu tijani ma ta zo Salihu baba hamza yana yin murna Aisha ke jani bangare ba umairanya ya mata na yin murna auren soyayya auren lobayya Suleiman farfe son waka ango sadiya amarya farfe son waka ango sadiya mama ke farfe son waka ango sadiya mama ke
sama
Seven zero three three zero zero one two eight two. Begin song.